أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما.
لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna gode wa Allah da ya sare mana haduwa a wannan masallaci, masallacin galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa a wannan maraice na Litinin 3 ga watan Ramadan shekara ta 1446 da lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, da kuma shine 3 ga watan 3 a shekara ta 2025 a lissafin miladiya. Za mu tashi inda muka tsaya jiya a wannan aya ta 105 a suratul Nisa'i, wanda wasu bayanan suka janye mu har muka dade har yanzu akan wannan aya, duk da dalilin hakan shine muhimmancin abin da yake da alaka da haka daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da tabbatar da cewa duk hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsakanin mutane to yana cikin abin da ya dace da alqur'ani a kansa. Kamar da insha Allah za mu ƙara wasu misalai akai daga maganganun malamai insha Allah ta'ala. Za mu tashi inda ke cewa walamma amara Allahu bil hukmi bainan nasi almutadammin lil adli wal qist, yayin da Allah madaukaki yayi umarni ayi hukunci tsakanin mutane, hukuncin da ya kunshi yin adalci da kuma yin daidai. Nahahu anil jawri wal dhul, bayan yayi umarni ayi adalci ayi hukunci, wannan hukuncin ya kunshi yin adalci, to sai kuma ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma al'umma baki daya an hana mu yin zalunci, shine al-jawr wadh-dhulm alladhi huwa diddul adl, wanda shine kishiyar adalci. Fa qala, Allah madauke ce, wala takullil kha'inin khasima, kar ka zama mai bada kariya shine al-khasim, shine wanda yake tsayawa a madadin wani yana bashi kariya. Ba ana nufin khusum ba, khusum shine abokin jayayya da kai da shi wanda kuke mujadala ko kuna da matsala ko a gaban alkali, sai a ce wannan khusumin kai. Amma in kana da wani wanda yake tsayawa yayi magana a madadinka, kamar lauyoyi da ake yanzu, yawwa, to wannan shine khasib. An gane wanda zai yi a madadinka ya baka kariya yana ja da wasu, to shi khasim ne gare ka. Ana fahimtar zancen? To shine Allah madauki yake cewa manzansa sallallahu alaihi wasallam, kar ka zama mai bada kariya ga al-kha'inin, mutanen da suke mayaudara, masu yaudara. Mun ambaci cewa za mu faɗi sababin wannan kisa, akwai riwayoyi ko in ce sababin wannan aya, saukar wannan aya shine sababin nuzul, akwai riwayoyi da yawa ta zo a kutubu tafsir musamman al-musnada al-Imam al-Tabari musamman kuma wadanda suka zo ma gabanin sa wadanda suka fassara al-Qur'ani mai girma duk da al-Imam al-Tabari yana cikin ko shine farkon wanda ya fassara al-Qur'ani daga farko har ƙarshe ko ci aya ba wanda ya bari ba shine kuma farkon wanda ya yi tafsiri ba an gabace shi su Abdulrazzaq As-San'ani da manya daga cikin wasu malamai duk sun yi tafsiri amma babu tafsirin su akan kowace aya an fahimta yawa sun yi wasu ayoyin ba su yi wasu ayoyin ba amma tafsirin Tabari ya kunshi dukkan ayoyin Al-Qur'ani kowace yayi magana akai ana fahimta to kuma yakan kawo da ayoyi da suke munasaba da ayar da yake magana akai hakanan hadisai da kuma sai ya jero riwayoyi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke da alaka da wannan aya hakanan kuma sai biyo bayan su da hadisai ko asar na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kawo akan wannan kissa hakanan waɗanda suka zo a bayan sa ma duk sun nakalto sababin saukar wannan aya akwai wani ko wata ƙabila bani Ubayrik a Madina cikinsu akwai wani ana tuhumar munafiki ne ya saci da kayan abinci da kuma silke da ya sata a wurin wani Rifa'a ibn Zaid wanda shi kuma a baffa ne na Qatadatu ibn Nu'man an shiga gidansa a dan saman benansa aka kwashe kayan abinci da kuma makamai hadda wannan silke to da aka ji labari cewa an yi satar sai wasu suka ce aiko mun ga yau kabilar Banu Ubayrik a cikinsu sun dan hura wuta suna dan shanawa kenan sai aka fahimci cewa a gidan mai satar yake to shi mai satar da ya ji ana ce masa Tu'ma ibn Ubayrik wasu kuma su ce dai wani sunan daban saboda riwayoyin suna da yawa a dunkule nake ba da kissa da ya ji labarin za a bi diddigi kuma za a gano shi sai ya ɗauki kayan satar sai ya jefa gidan wani Bayahude shi kuma sai ƴan uwansa suka zo suna ba da labarin cewa kayan nan da aka sata suna gidan Bayahudan nan don su fidda ɗan uwansu cewa bai sata ba ana fahimtar abin to har shi Qatadatu ibn Nu'man ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kayan baffansa ne aka ɗauka gashi kuma waɗancan su suka ɗauka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin shi Qatada ya zo waɗancan sun riga zuwa suna ba da kariya ga ɗan uwansu to shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da kariya ga waɗancan da suka zo cewa ba su yi komai ba su kun ga su ne mayaudara sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa ai ya zaka tuhume su haka ma ya gaya wa Qatada cewa mutumin da yake an san musuluncin sa kalau da imanin sa kalau ya zaka tuhume shi kuma ba tare da hujja ba an fahimci abu kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaddada labarin waɗancan mutane da suka zo alhali ko dan uwan nasu shine yayi wannan laifi kuma suka zo su bashi kariya kaga su ne suwa su ne al-kha'inin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana bada kariya gare su saboda sun riga kawo kara kuma sannan iya abin da ya sani kenan dangane da abin da ya faru kuna ganewa wannan shine mujmalin kissa to ana dawowa ku sai Allah ya saukar da aya cewa Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil-kha'inina khasima karka zama lawyer mai bada defense shine ma'anar khasim ga waɗanda suke masu yaudara an gane kissar to akan haka ne za ku fahimci duk abin da ya biyo baya a wannan wato aya Allah madauki yace wa la takun lil-kha'inina khasima kar ka zama mai bada kariya ga mayaudara ai la tukhasim am man arafta khiyanatuhu ko urifat khiyanatuhu min mudda'in ma laysa lahu aw munkirin haqqan alayhi sawa'un alima dhalika aw dhannahu. Bana karka zama mai bada kariya ga wanda yaudararsa ta bayyana cewa mai yaudari ne, ko ya zama shi yayi da'awar abin da ba nasa ba, ko kuma wani haƙƙi da yake kansa yayi inkari yace baya kansa. Wa'un alima dhalika aw dhannahu, ya san haka ko ko zato ne, to karka bashi kariya. Allah yake gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam, shine malam yake cewa fa fi hadha dalilun ala tahrimil khusumati fi batili, wannan dalili ne akan haramcin mutum ya shiga cikin abin da zai bada kariya kuma abin kariya ne. Kun ga anan kenan, musamman masu aikin lauyoyi da za su zama a madadin mai laifi, tunda dama yana daga cikin abin da lauya yake yi idan akwai matsala. In an zo gare shi ana so ya bada kariya, zai tambayi shi mutumin me ya alaƙarsa da wannan kes, ko yawwa ya aka yi ya aka yi, ya bashi labari. Su kuma abinda za a iya ɓoyewa alƙali, su lauyoyi ba a ɓoye musu, ko sai ya faɗi komai. In ma shi ne ba shi da gaskiya, sai a ce ya faɗa a gaban lauyan, shi kuma lauyan sai ya ɗauki nauyin. To bari mu ga yadda za mu yi mu fidda kai. An fahimci abin, ana yin haka ko? To duk wanda ka san shi ne mai laifi, to ka je ka bashi kariyar bai yi ba. Hakika akwai sabawa Allah a cikin wannan sabo, kuma wanda yake babba. Tunda ga shi abinda Allah maɗaukaki ya faɗi akan wannan. Allah ya tsare. Wan niyabati an al-mubtil, haka nan mutum ya je bin niyaba, ya je wakilci a madadin al-mubtil, wanda ba mai gaskiya ba. Yawwa, akwai al-muhiq, shine mai gaskiya. Al-mubtil, marar gaskiya. Yawwa, kai ka san ba shi da gaskiya, ka je ka kare shi a gaban alƙali. Yace fil khusumati ad-diniyya wal huquq ad-dunyawiyya, sawa'un a cikin husuma ce da ta shafi addini, ka bawa wanda ba shi da gaskiya kariya, ka baiwa mai bid'a kariya, ka baiwa wanda ba musulmi ba kariya akan harkar addini. Misali, yawwa, ka je ka kare shi alhali ko abin yana da alaka da addini, ko kuma husuma ce ta haƙƙoƙi. Yawwa, mutumin da ka san ba haƙƙinsa ba ne, bai cancanci a bashi gaskiya ba, sai ka je ka bashi kariya a kace shi ne mai gaskiya. Wa yadullu mafhumul ayati, mafhumin mukhalafa na wannan aya yana nuni ala jawazi dukhuli fi niyabati alkhusumati liman lam yu'raf min udhulmu, cewa ya halatta a shiga a bada kariya ga wanda ba a san shi da zalunci ba. Ma'ana wanda kake zato kyakkyawan zaton cewa shi ne da gaskiya, dan ka shiga cikin kes ɗinsa ka bashi kariya ba laifi ba ne. Akwai maganganu dai da suke da yawa da malamai suka yi akan wannan mahalli dangane da ba da kariya akan mas'aloli na husuma, wanda wajibi ne a waɗanda suke wannan irin aiki na lauyanci a matsayinsu na musulmi su karanci wannan abu, su san shi, su san hukunci na duniya, iyakarsa wannan duniyar. Amma in ba a yi shi daidai ba, to za a sake bankaɗo shi a lahira. In aka bankaɗa shi ko a lahira, to hakika mutum zai zo yayi nadama a lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba. Gara tun a duniya mutum ya sani a kes ɗin nan da ya shiga ciki, wanda yake baiwa kariya ba shi da gaskiya, ya zare hannunsa a ciki ya je nemi wani ya yi masa. Domin tabbas in ya ɗauki gaskiya ya bashi ta hanyar bayani ga alƙali, bayanin da zai rufta wanda bai san haƙiƙanin abin da ya faru ba, a baiwa wanda bai cancanta ba gaskiya, kuma a baiwa wanda bai cancanta ba laifi, to haƙiƙa wannan shari'a ba ta ƙare a duniya ba. za a sake tada ita za a bude littafin ta kuma ba zai iya gudu ba haka mutun ya kiyaye ji tsoron Allah ba kowane abu zai jefa kansa ba Allah kyauta sannan Allah ya ce wastaghfirillah duba ku gani wane ne anan ake magana a kansa manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam wannan karkatar da yayi ya karbi uzurin wannan kabila wajen bada kariya ga dan uwansu a kansa fa Allah ya saukar da wannan wala ta kullil kha'inin khasima kuma aka ce astaghfirullah ka nemi gafarar Allah wastaghfirullah mimma sadara minka in sadara wallahi ce in sadara in dai har abun ya auku daga gare ka to ka nemi gafarar Allah akan wannan mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya sabawa Allah baya sabawa Allah yawa dan haka akwai tattaunawa da malamai menene matsayin ko mafhumin ismatul anbiya'i mun taba tattauna wannan ko a cikin wasu mas'alolin da suke alaka da tattaunawa akan harkar Shi'a mun sha magana ma sosai akan mafhumin concept na ismatu ko ismatul anbiya da kuma yadda Shi'a suka dauke shi suka extending din sa kai ga a'imma shine ismatul a'imma da suke yi na ƙarya cewa imaman su ma'sumai ne yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan dukkan annabawa ma'sumuna fit tablighi khassatan ta bangaren isar da sako ma'sumai ne duk abinda Allah ya wajabta su isar da shi to babu wani abu da zai hana su wato isarwa ba su saba wa Allah a komai ba wajen isar da sakon Allah malamai suka yi sabani akan lafazin isyan sako za a dangana wa annabi a ce ya saba wa Allah wannan shine mahallin sabani saboda wasu nusus da suka zo ko ishara irin wannan astaghfirullah استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات هو تسنم نعم عفا الله عنك لما اذنت لهم لما كمنتم ودنن da yake nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi wani abu Allah madaukaki sai ya gaya masa ba daidai bane kar a saki haka amma to amma za a kira wannan zunubi annabawa ana itlaqin ba sa zunubi ko ana itlaqi ko kuma wasu malamai su ce gurgudan abin da yazo a cikin nususin alqur'ani inda kun ga akwai magana da Allah muke fada dangane da annabi adam fa asa adamu rabbahu fa gawa wannan kuma nassi ne kuluru da nisbatin isyan da kuma nisbatin menene riwaya sai dai a bashi tawilin cewa ba magana ce ta ganganci ba a babun kuskure ana fahimtar wannan abu to akwai da zance mai yawa dangane da wannan mas'ala ta ismatul anbiya akwai buƙatar sake muraja'ata da tattauna ta insha Allah za mu dawo kanta kafin ƙarshen wannan wata mu tattauna ta bi idhnillah malam yake cewa sai Allah madauke shi wastaghfirillah mimma sadara minka in sadara innallaha kana ghafurur rahima lalle Allah mai gafara ne mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne ai yaghfiru dhanba al'azima liman istaghfara wa taba ilayhi wa anaba Allah yana gafarta babban zunubi ga wanda ya nemi gafarar Allah ya kuma tuba zuwa gare shi ya koma zuwa ga Allah yuwaffiquhu lil amali salih Allah kuma zai bashi tawfiki ga aikata aiki na kwarai بعد ذلك الموجب لثوابه وزوال عقابه معنى wannan aikin da zai sabbaba masa samun lada da kuma tunkude masa ukuba Allah madauki zai bashi tawfiki ya sa ya dace ya tara ayyukan kirki masu yawa yadda zai zama za su kankare masa wancan mummuna da ya aikata amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sani Allah ya tsare shi bai taba ƙarya ba bai taba saban Allah ba don haka zance mafi ƙarfi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya sabawa Allah an gane to kuma musamman a cikin me cikin abin da ya shafi isar da sako
instances da aka samu yayi wani abu Allah ya ce ba haka ba ba saboda an gaya masa abun karyayi ne kuma yazo yayi ba an fahimta yayi ijtihadi ne a zatan haka abun yake sai zama ba haka yake ba shine sai a ce masa a kar ai haka amma Allah ya ce kar ai kaza kuma yaje yayi ba a samu wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan zancen yau kada in dawo da mu din zamu dawo insha Allah wasu fa'idoji na so mu tattauna akan mas'ala ko ayar da ta gabata ita wannan aya ta 105 kafin mu je da kuma alakar da ta 106 daga cikin fa'idojin da zamu amfana shine darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da daraja fiye da duk abinda Allah madauki ya halitta duk wani dan adam bai kai darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda an ware shi da wannan saukarwar kawai inna anzalna ilayka aka ware shi da kafun ta khitabi shi kansa wannan manqaba ce babba gare shi sallallahu alaihi wasallam sannan fa'ida ta biyu jawazu kitabatil qur'an halaccin rubuta alqur'ani daga ina saboda lafazin alkitab Allah madauki ya amfani da mene lafazin alkitab kuma alqur'ani yake nufi alqur'ani ana kiransa alqur'ani ana kiransa zikiri ana kiransa mene alkitab ana kiransa kuma na fadi zikiri ko yawwa inna nahnu nazzalna adh-dhikr wa inna lahu lahafidin hakanan lahafidun hakanan kuma anan ayatul mukarranta wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim kun ga shi ba an kira shi mene adh-dhikr to anan ambatansa da sunan al-kitab yadullu ala jawazi kitabatihi kuma da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai wa sahabbai umarni kuma suka rubuta al-qur'ani daga cikin fa'idoji har yanzu cewa riko da al-qur'ani alheri ne ga wannan al'umma din ko tunda da shi ne aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka umarce shi yayi hukunci tsakanin mutane wannan mutane mutanen wannan al'umma din saboda me saboda kasancewar sa shine gaskiya wannan an yi istinbatin nan ne daga inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi ba mun manzo magana cewa bil haqqin nan abubuwa biyu suna shiga بِالنِّسْبَةِ لِلتَّنْزِيلِ فَقَدْ نُزِّلَ بِالْحَقِّ مُنْ يَزَنْتَنْ سَوْكَرْ وَرْ وَأَلَّا مَلُكِيَا سَوْكَدْ الْقُرْآنِ بِسَقَسْكِيَا مَعَنَا زُوَنْ الْقُرْآنِ زُوَا غَرِيمُ تَحَنْيَا تَبَّتَتْيَا يَزُوْ بَابُ كُوْكُنْتُ لَقَ أَلَّا يَكِي مَعَنَا تَبِيُ تَوَا أَبِنْدَ يَقُنْسَ غَبَاتَيْنَ سَقَسْكِيَانِ don haka ashe riko da alqur'ani alheri ne ga wannan al'umma domin babu wani abu da yake shi gaskiya khabaran wa shar'an da umarni da hani haka nan kuma da labaran da suka zo a cikin sa duk gaskiya ne babu ƙarya a ciki ashe duk mai son addinin sa ya zauna lafiya to ya riko da alqur'ani ana fahimta tare da fassarar alqur'anin da tazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida ta hudu isbatul ilal tabbatar da illa illa nan sababi ma'ana cewa duk hukuncin da Allah yayi ko duk siffofi da Allah ya siffanta kansa cewa ya aikata wani abu to ayyukan nan da yayi muallala me ma'anar muallala suna da sababi suna da sababi wato Allah yana da hikima a dukkan abin da yayi ba haka kawai yake yin abu ba a'a duk abin da yayi yana da hikima ma khalaqna as-samaa'a wal arda wama bainahuma batila ko a wani wurin la'ibin bamu halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ba da wasa ko kuma dan ƙarya ma khalaqnahuma illa bil haqqi ba mu halicce su ba sai da gaskiya haka Allah baya wasa kuma duk abin da yayi yana da sababi to mu san wannan kuma raddi ne ga na'am suwa kai da kike so kai magana eh suwa mu'tazila kowa fadi mana karka ji tsoro yawa raddi ne ga asha'ira musamman yawa akan wannan mas'ala ta alhikmatu wat ta'lil shin ayyukan Allah akwai hikima behind them ayyukan da Allah yayi yayi saboda wata hikima yayi saboda wani dalili agun ash'ariya suna cewa Allah yana yin abin sa ba zancen wata hikima su kuma suna so ne wai su tabbatar masa ƙarfin iko in aka ce yayi wani abu dan wani abu kamar abin ya fi shi ƙarfi wannan kuma duk rashin riko ne da alfazun alkitabu was sunna ya jefa su cikin wannan suka bi mazhabar falsafa da ilmul kalami mu'tazilawa su ne suka yarda da cewa duk abin da Allah yayi akwai hikima tunda dama su suna kore halittar Allah ga af'alul ibadi fadin Allah madaukaki da yace li tahkuma bainan nas kunga menene aikin Allah din anan inzalil qur'an ko mecece hikimar li tahkuma me ya nuna haka lamut ta'lil yau lamut ta'lil din nan da Allah ya ambata ita take tabbatar da cewa ashe Allah ta'ala duk abin da yake yi to akwai hikima yawa duk abin da Allah yake yi akwai hikima babu wani abu da Allah yake wanda babu dalili wannan shine zance a mafi inganci da aka maganar asha'ira cewa Allah madaukaki yana yin abu ko ba hikima wannan suka ne ga ikon Allah suka ne kuma ga hakikanin kuma duk dai kamar da na ambata rashin a girmama nassoshi da kuma rashin dauko aqida daga nusus wannan shi yasa duk suka dubulbulce babu babi da yawa musamman a wannan babi na imani da kaddara da kuma babun al-asma'i was sifat in muka dawo kan al-asma'i was sifat wato ran ma kara wannan zance yanzu mu kyale shi ba na san mu fita daga siyakin sannan a ayyukan Allah sun kasu kashi biyu akwai kauniyya akwai shar'iyya yawa kauniyya shine abin da ya shafi halitta ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci dan adam ya halicci dukkan halitta yana da hikima akan haka shar'iyya kuma shine al-awamir wan nawahi umarni da yace ai kaza akwai sababi saboda amfani bawa za a bashi lada zai shiga aljanna ko wannan ita ma hikima ce to a yadda da wannan yana daga cikin abu mai muhimmanci daga cikin darussan har yanzu da fa'idoji tafwidul amri ila annabi sallallahu alaihi wasallam bil hukmi bainan nas Allah madaukaki ya fawwala lamarin hukunci tsakanin mutane ya bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a lokacin rayuwarsa ya zama shine mai hukunci a tsakanin mutane cikin abin da suka saba a tsakaninsu amma da me zai hukuncin da abinda Allah ya nuna masa me ake nufi da nunawa ilmantarwa kimsawa ta fahimta da wahayi da aka yi masa sawa'un wahayin da ke cikin alqur'ani ko wahayin da ba a cikin qur'ani yake nassin sa ba amma an yi masa an kimsa masa tunanin kuma yayi amfani da shi sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da laifi a cikin duk hukuncin da yayi a tsakanin mutane idan ya zama an baiwa marar gaskiya gaskiya an baiwa mai gaskiya rashin gaskiya in ta faru annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci kuma ya zama kishiyar abin da yake shine daidai saboda ijtihadi da yayi to ba shi da zunubi ba shi da laifi kun gane wannan zancen wannan shine mahallin kawo hadisin da muka yi magana akan sa shekaran jiya ranar darasinmu na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadin cewa innakum takhtasimuna ilayya kuna kawo ƙara zuwa wuri na wala alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd fa aqdi lahu bi nahwi ma asma'u la alla dayanku yafi dan uwansa iya kinsa hujjojinsa da iya kafa hujja da kawo dalili da kawo shaidu sai iya dadada zance dadin zancen ya sa a fahimci kamar shine da gaskiya fa aqdi lahu sai in bashi gaskiya bi nahwi ma asma'u gurgudan abin da naji ya fada ana fahimta sai yace faman qadaitu lahu dan haka ku sani duk wanda ne wa hukunci min haqqi akhihi na bashi haƙƙin dan uwansa shay'an wani abu na haƙƙin dan uwansa fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar to abinda ne yanka na bashi wani yanki ne daga wutar jahannam kun gane wannan wani hadisi ne muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun rawaito shi me kuka fahimta a wannan hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi yana alƙalanci a alƙalancinsa yakan yi hukunci ne dama gurgudan abin da ya zo masa gurgudan shaidu da aka kawo gurgudan hujjoji da aka kafa idan wani gwani ƙwararre a iya kafa hujja ya kafa hujja kuma aka bashi gaskiya can kuma a haƙiƙanin lamarin abin ba haka yake ba to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗin wannan wanda kuma wannan dalili ne da yake tabbatar da ashe lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba kun fahimci wannan annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake faɗa cewa duk wanda ya kawo kamar yana faɗa ne cewa in har yayi hukunci to yayi ne gurgudan abin da ya bayyana gare shi to in aka samu akasi ya zama ba mai gaskiya aka baiwa gaskiya ba to ya sani ya tafi da haƙƙin ɗan uwansa to shi ba shi da laifi a gun Allah domin ya kafa yayi amfani da hujjojin da aka ajiye a gaban sa wane ne mai laifi wanda yayi wayo yayi hila yayi dabara ya dauki haƙƙin da ba nasa ba a kotu kuma dama kun sani hukuncin alƙali la yuhillu halalan wa la yuharrimu haraman ai kun san wannan ka'ida ce sananniya yawa in alƙali ya yanke hukunci wane ne da gaskiya aka ce filin nan ya tabbata na wane ne bayan wannan ya zo ya ce nasa ne wannan ya ce nasa ne wannan ya je ya kawo takaddu cewa ga ranar da aka yi cinikin tsakanin da wane kuma nawa ne in ya je ya kawo shaidun ƙarya ya biya wasu kuɗi suka zo suka yi shaida cewa eh filinsa ne alƙali ya ce eh filinsa ne alhali ba filinsa ba ne ana fahimta to shi ne nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in irin wannan abin ya faru daga gare shi to shi wanda ya karbi haƙƙin ya san cewa wutar jahannama aka gutsuro aka bashi kun gane wannan to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi wannan ko zai faɗa ko da ba a aikacen ba hakan aka yi ba misali to ina ga wani wanda ba shi ba kuma wannan dalili ne akan cewa alƙali la yahkumu bi ilmihi amin wannan zancen anan a darasin izafatul lafan ne ko idan alƙali aka kawo masa case kuma shi ya san zancen ya san meye a ƙasa duk ya san yadda haƙiƙanin abin yake to tunda shi ne alƙali ba zai zama shaida ga wanda yake da gaskiya ba an fahimta zai shuru ne hujjojin da aka gabatar a gabansa da su zai aiki ba zai shigo ciki ya ce eh a dama ni na san wannan to ai kaga shi wanda aka bawa rashin gaskiya ya sai ya bayyana cewa ashe alƙali ya karkata zuwa ɗaya shine ma'anan la ya'lamu la ya'malu kai la ya'malu bi ilmihi ku kyale wannan ne wannan mahallinsa da ba yawa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe zai iya hukunci na alƙalanci ya zama kuma ba shine haƙiƙanin yadda lamarin yake ba saboda bai san gaibi ba sallallahu alaihi wasallam wannan kuma baya rage masa daraja tunda yana koya wa alƙalai ne waɗanda ba annabawa ba, ko su ma mafita ce a gare su, in suka ba da gaskiya ga mai gaskiya sun yi daidai, in suka ba da gaskiya ga wanda ba shi ne mai gaskiya ba to sun yi kuskure. In sun yi ne gwargwadon abin da ya bayyana gare su na hujjoji to sun yi daidai, kuma Allah maɗaukaki zai ba su ladan ijtihadin da suka yi. Can kuma sai Allah ya canza hukuncin ya gyara shi a lahira da gyara irin nasa. Allah ya kyauta. To wannan daga cikin darussa har yanzu a hannun da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar ya zama mai ba da kariya ga waɗanda suke mayaudara. Wannan akwai darasi babba ga masu aikin lauya, mun yi zancensa ba sai mun maimaita ba. Daga ciki kuma akwai nassin shi ma na riga na faɗa, annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama la ya'lamul ghaib, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba. Ana fahimta? To wani ko wata fa'idar da zamu tattauna har yanzu dangane da faɗin Allah maɗaukaki wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhi. Wannan aya tana tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mai bayanin Al-Qur'ani. Ko wani wasu misalai na ɗauko mana zamu amfana da su wajen tabbatar da cewa aiki da sunna to aiki ne da Al-Qur'ani. Ku gane zancen? Aiki da sunna wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to aiki ne da Al-Qur'ani, saboda rashin sabani tsakanin Qur'ani da sunna. Don haka yana daga cikin jahilci daga mutum ya ga abu kawai a hadisi ya ce ya saba wa Qur'ani. Ana fahimta? Sannan kuma wajibi ya fahimta cewa aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to aiki ne da Al-Qur'ani. Ga misalai, Fakhruddin Razi wanda ya rasu 606 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda yana daga cikin malaman mazhabar Ash'ariyya a aqida, malamin usulul fiqh, saman usulul fiqh Ash-Shafi'i, ya yi rubuce-rubuce da yawa. A cikin tafsirinsa a faɗin Allah maɗaukaki ma farratna fil kitabi min shay, ya tattauna maganganun malamai akan me ake nufi da wannan aya, cewa duk abin da ya tabbata da ijma'i ko ta hanyar khabarul wahid ko ta hanyar qiyasi, an fahimta, in ya zama waɗannan abubuwa guda uku da ijma'i da mene khabarul wahid da kuma qiyasi dalilai ne ingantattu ana kafa hujja da su, to tunda suna da dalili kuma da yake tabbatar da ijma'i daga Al-Qur'ani, zamu zo kansa mun kusa zuwa. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla. Wannan malamai suna kafa hujja da ita akan sihhatul ijma', cewa ijma'i abun a kafa hujja da shi ne, bal ijma'i ma hujja ce qat'iyya, tabbatar da rashin sabani tsakanin musamman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zamu zo dai mu yi magana akan wannan insha Allah in lokacin sa ya zo. To waɗannan abubuwa uku Qur'ani ya ba da hukunci a kansu, to duk abin da Qur'ani ya yarda da shi, haka nan khabarul wahid, haka nan kuma qiyasi, duk a Qur'ani akwai hujjojinsu. To duk abin da Qur'ani ya tabbatar da za a yi hujja da shi, to hukuncin da ya tabbata ta hanyarsa za a iya cewa an samo shi daga Al-Qur'ani. Ko ba gane nan can ba? Don haka ba kowane abu ne za ka yi gaggawar cewa ya saba wa Al-Qur'ani ba. Ga misalai mu ce. Misalai guda uku ne, za mu sauri mu wuce a kansu insha Allah. Kafa hujjar Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لوكشين دا يسينوا الواشمة والمستوشمة والواصلة والمتوصلة هكذا لفظ يجي والمستوصلة يوا بايا فتشي وألا يسينوا ما تدى تا take ƙara gashi da wanda take wushiriya da kuma gyara gida ba yawa da ya tsinuwa wata mata ai ta zo sai ta ce ana kiranta ummu yaqub ta zo ta samu abdullahi ibn mas'ud ta ce yabna ummi abd naji ka ce wanda yake kaza Allah ya tsine masa kuma ka ce fi kitabillahi ta ce na karanta qur'ani daga bango zuwa bango ni ban ga wannan ayar cewa Allah ya tsine wa masu garin gira masu aske ta da sauransu da wannan dai sufofi guda wajen biyar da muka ji to sai ce ai kuwa lalle in dai kin karanta qur'ani to lalle kin biyo ta kan wannan ayar sai ta ce to wace aya ce shine yace mata Allah madauki ya ce wa ma atakumur rasulu faquluhu wa ma nahakum anhu fantahu manzon Allah ku sallallahu alaihi wasallam shine ya tsine wa matan da suke wannan aiki to ashe kenan tsinu wannan daga wa take daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya ce abi shi akan abin da yazo da shi duk abin da yazo da shi a karba in umarni ne a dauki umarni in hani ne a hanu ashe ya tabbata tsinu wannan tana cikin alqur'ani an fahimci abin yawa ta hanyar wannan istidlal bayan wannan sai Ar-Razi yake cewa a cikin wannan tafsirin sa yake cewa yumkinu wijdanu hadha al-ma'na fi kitabillah bi tariqin awdah yace shi akwai wata hanyar ma da zaka iya kafa hujja zuwa ga tabbatar da wannan tsinuwar ba da iya wannan ayar ba kuma wanda zai fada din yace tafi bayyana ma wajen tabbatar da wannan abu wace aya ce sai ce min zalika fadin Allah madauki a wannan sura dai suratul nisa wa in yad'una illa shaytanan marida ko in yad'una illa inasan ko in yad'una min dunihi illa inasan wa in yad'una illa shaytanan marida sai ce me la'anahu Allah yace kun ga la'anahu Allah gata sai kuma ya jero ayyuka miyagu wanda shaytan ke sa mutane su wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda wa la udillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wa la amurannahum fala yughayyirunna khalqallah to sai ce kun ga wannan abun kuwa na alwashima almustashima da sauransu ai taghyirun khalqillahi tunda ko taghyirun khalqillahi ne to ashe ya shiga karkashin aikin shaytan min alqaba'i allati biha istahaqqa an yul'ana ashe kenan ga la'antar ma urukuru a cikin alqur'ani ana fahimtar wannan abun yawa ashe kenan lalle duk wanda yayi aiki da sunna to yayi aiki ne da qur'ani domin qur'ani shi yace abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa ana ganewa misali nabi shi Fakhruddin Ar-Razi ya nakalto wannan magana ne daga Al-Wahidi Al-Wahidi a cikin ɗaya daga cikin shi ma malaman tafsiri ina da kuma littafin Asbabun Nuzul to sai yace misali na biyu da Al-Wahidi ya kawo dangane da Al-Imamu Shafi'i Al-Imamu Shafi'i ne wata ran ya zauna yace in dai wannan ya inganta daga gare shi yace la tasaluni an shay'in illa ajabtukum fihi min kitabillahi ta'ala duk abinda kuka tambaye ni zan ba ku amsa ne daga kitabillah daga qur'ani daga alqur'ani sai wani mutum yace wa al-imamu shafi'i me zaka ce fil muhrimi dangane da mutumin da ya shiga cikin ihrami na haji ko umra qatala az-zambur sai yazo ya kashe zurnaqo ina az-zambur ya kashe zurnaqo alhali yana cikin ihrami a kun san zurnaqon ma tukuna da rina kai baka san zurnaqo eh duk koyi Hausa eh zurnaqo ai abin nan kwaro ne mai tashi kaman dai rina yawa babba haka to menene hukuncin mutumin da yake cikin ihrami sai ya kashe zurnaqo Al-Imam Shafi'i sai yace la shay'a alayhi ba komai a kansa babu laifi ma'ana kenan babu fidiya a kansa, bai saba wa wani abu na ihrami ba. Faƙala sai mutumin ya ce, aina haza fi kitabillahi, kai ka ce duk abin da aka tambaye ka daga Ƙur'ani za ka ba da amsa. Faƙala sai al’imam Shafi’i shi ma ya ce, wa ma a ta kuma rasulu fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sannan kuma sai ya kawo isnadi shi al’imam Shafi’i. Yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mu riko da sunnar sa kuma mu riko da sunnar khalifofi shiryayyu. To sai ya kawo kuma wani isnadi zuwa sayyidina Umar. An tambaye sayyidina Umar akan wanda ya kashe zurnaqo, yace la shay'a alaihi. Kun fahimci kafa hujjar al’imamu Shafi’i? Na’am? Yana a hujja mai ƙarfi makuwa, yauwa, kun gane zancen kwabo gane ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya mana duk abin da ya zo da shi mai riƙo da shi. To daga cikin abin da ya zo da shi ya ce mai riƙo da shi, ya ce mai riƙo da sunnarsa kuma mai riƙo da sunnar Khulafa'ur Rashidin. To ya tabbata da isnadi daga al’imamu Shafi’i cewa sayyidina Umar an tambaye shi akan kisan mai ihrami ya kashe zurnaqo din nan, sai yace me, sai yace la shay'a alaihi, ba komai akan sa. Ashe kenan yayi aiki da sunnatul khulafa'ir rashidin. Aiki da sunnatul khulafa'ir rashidin aiki ne da hadisi. Hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kun ga fiqhun waɗannan manyan malaman, shi yasa wannan zancen na a zo a ce ba a aiki da hadisai, Ƙur'ani kawai za a aiki da shi? Wasu tumatuman jahilai ne suka zo da shi bayan zamanin waɗannan manya-manyan malaman na addinin Musulunci. Haka dole a yi watsi da wannan hanya, ba daidai ba ce ɓata ce, ba daidai ba ce ɓata ce. Yawwa, ku duba ku gani, wani zai ce haza istinbatun ba'id, istinbati ne ba'idi, amma ka bi shi technically za ka ga cewa daidai ne, ba kuskure a cikinsa. Ya kafa hujja da maganar sayyidina Umar. Ashe sayyidina Umar ana kafa hujja da zancensa, in ba a samu ya saba wani abun ba. To kuma daga ina muka samu ikon ko ƙarfin mu aiki da maganar sayyidina Umar? Shine daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisai daga ina muka samu ƙarfin mai aiki da su? Daga Ƙur'ani. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa qad qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin. Logically daidai yake, ba wani kuskure a ciki. Wannan duka Fakhruddin Razi ya dauko shi a cikin tafsirinsa daga Al-Wahidi. Misali na uku, qala Al-Wahidi, shi Al-Wahidi din da yake cewa روي في حديث الأسيف أكون سن إسر الأسيف لننقو واني برن جدا دي زند ما تر جدا كو أكا كاما سو أكا زو قم منزن الله صلى الله عليه وسلم سيبا بن يارن يشي ومنزن الله صلى الله عليه وسلم اقض بيننا بكتاب الله كيمن حكنشي دا قرآن كو مي منزن الله صلى الله عليه وسلم أي فقال عليه السلام والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله نارن سيد الله ذمك حكمتي ده قران انجي من الله صلى الله عليه وسلم ثم قضى بالجلد والتغريب ايه تاشي حكمتي النبي صلى الله عليه وسلم سي حكمتي ده مي بولالا ده كما تغريبي معنى اكوريشي يا برغلي sannan ai bayan an masa bulala dari, an fahimta wannan awa akan al-asif, akan shi wannan yaro. Wa bir rajmi ala al-mar'ati in itrafat, ko ba shine yace ughdi ya unais, kaje ya kai unais ya tura yace kuje in matar wannan mutumi tayi itirafi, tayi confessing cewa tayi zina, to a jefe ta. Kun ga nan yayi ya ce a jefe mata. Shi kuma yaro tun da saurayi ne bai taba aure ba, me za a yi masa? Bulala kuma a kore shi daga gari. Kuma yayi rantsuwa cewa da Qur'ani zai hukunci. Ana fahimta? Qala al-Wahidi, shine al-Wahidi yace wa laysa lil-jaldi wat-tagribi dhikrun fi nass al-kitab. Ai bulala a kori mutum babu nassin babu shi ba ambace shi ba a nassin al-Qur'ani. Wa hadha yadullu ala anna wannan yana nuni akan kullu ma hakama bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa huwa ainu kitabillahi. Wannan yana nuna cewa duk hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to shine ainihin aiki da alqur'ani. Ana fahimta abu? Don haka ashe kafa hujja da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tilas ne a musulunci, in ba haka ba ba za a fahimci alqur'ani. Kuma sannan idan mutun ya bi wannan hanya ta cewa duk abin da bai gani a alqur'ani ba ba zai aiki da shi ba, to zai sabule kansa daga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai koma kafiri. Allah ya kyauta. Qala ar-Razi wa aqulu, bayan ya nakalto wannan misale guda uku daga al-Wahidi, sai yace wa aqulu, ni kuma ina cewa, inji Fakhruddin ar-Razi, me yasa ban dauko maganganun irin su Ibn Taymiyyah ba, dan in nuna mana wannan fikirar ta cewa ai aiki da alqur'ani shi kadai a ajiye hadisi, to duk musulmi ya wajaba su hada kansu su yake ta. Ba iya ahlus sunna salafiyun da ake cewa ɗan makarantar Ibn Taymiyyah ba, duk wani malami na fiqhu wajibin sa ya fito ya yaki wannan harkar domin ruguza addinin musulunci. Duk wani malami da mai bin duk kowace irin hanya yake bi ba sai na faɗa ba. Allah ya kyauta. Ar-Razi yake cewa hadhal mithalu haqqun, yace wannan misali gaskiya ne, li'annahu ta'ala, domin ku Allah madaukaki ya ce litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhi, kun gane, don ka bayyana wa mutane abinda aka saukar musu. To gashi yayi hukunci a aikace da yake nuna wannan fassara ce ta alqur'ani. Bayan yayi rantsuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ko baya rantsuwa akan abinda ba daidai ba, ya ce ya rantse zai hukunci da qur'ani, kuma sai ya hukuncin da ba a ga lafazinsa kurkuru a cikin alqur'ani ba, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai saba wa Allah ya hukunci da abinda ba Allah ne ya sa shi ba. Kuna fahimta wani abu? Ashe kenan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hukuncin da yayi bayani ne na abin da ke cikin alqur'ani, sawa'un ka samu lafazinsa a cikin alqur'ani ko baka samu lafazinsa ba. Kuma sannan yana karfafar cewa aiki da hadisai aiki ne da me da alqur'ani, kamar yadda na ambata a farkon wannan zance. Dan haka shine yake cewa wa kullu ma bayyanahu ar-rasul alayhi salatu wassalam kana dakhilan tahta hadhihi al-aya, inji malam shi Fakhr ar-Razi, yace duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana shi ya fito da shi ya gaya wa mutane, to ya shiga karkashin wannan aya litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhi. Don haka ba zai yi a ajiye maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kowanne fanni ba, duk abin da ya faɗa shine addini. Ana fahimtar zancen wannan hanyar ta dauko a ce addini sai iya qur'ani za a bi, ba za a bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, kamar yadda na ambata in mutun ya bi ta to zai fidda kansa ne daga addini. Na sha ba ku labari, wasu da suka lazimci wannan lazimin suka ce su in ba daga alqur'ani ba ba za su yi aiki da komai ba, ta kai su sun daina salloli da musulmi suke yi. Ni na taba ba ku labari, na san wani mutum in faɗi garin to ba sai na bazan ba aiki na bane, dama ba na yin haka, na san shi ya sani, mun zama tare, kuma da ya ɗauki wannan hanya ta kuskure tun shekarun baya ya kai wajen shekara 40 yanzu da wannan abu. Kana ina? Ya kai shekara 40 ya zo ya shiga wannan hanya ta wadda ake wa ƙarya ana kiranta ƙur'aniyo ya bi da musu da jayayya duk inda ya zauna sai ya ja hankalin mutane a ƙarshen lamarin mutumin nan ya mutu baya sallah saboda ya ce shi wai sallan nan da muke yi ba ita ce sallar da Allah ya ce ita ina ka gano sai ce wa ai ita sallar da Allah ya ce mu yi ita ce wadda tanha anil fahsha'i wal munkar ita ga muku wa mu musulmi yanzu muna sallah amma muna tafa alfasha da almunkar dan haka ashe ba mu sallah ba da haka sai daina Allah sauki duk mutumin da ya shiga dama irin wannan hanyoyin ƙarshen sa kenan ya bar addinin musulunci Allah ya kyauta mu je mu ƙara sanin ko lokaci ya kare minti uku ta aje din da bakwai Allah madauke shi wala tujadil anil ladina yahtanuna anfusahum kar kai jayayya a madadin shi yasa ya kawo an yawa idan da jayayya da su ne wala tujadil yana yin ta'addi bi nafsihi kamar da Allah ya ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan kaka maf'ulun bihin sa zai zama an ambace shi amma nan yayi ta'addi ne da an kuma ma'anarsa shine la takun khasiman kamar ana nanata waccan magana ne wala takun lil kha'inina khasima sai aka ce masa wala tujadil anil ladina yaqtanuna anfusahum waɗannan da suke yaudarar kansu kar ka yi mujadala a madadinsu ma'ana kar ka zama lauya gare su kar ka ba su kariya yace al-ikhtiyanu wal-khiyanatu bi ma'ana al-jinaya wadh-dhulm wal-ithm abinda ake nufi masu laifi yawa yin laifi shine al-jinaya crime wadh-dhulm da zalunci wal-ithm da kuma dai yin laifi yace wa hadha yashmalu annahi anil mujadalati amman aznaba wannan ya kunshi hani da aka yi mutun ya bada kariya ga wanda ya laifi wato wujjiha alaihi uquba wanda aka fuskantar da uquba zuwa gare shi min haddin ko tahaddi aw ta'zirin ko kuma wata ladabtarwa shine ta'ziri abinda yake babu nassin haddi a kansa aka bashi aka bar shi ga alkali ya zabi abinda zai masa na punishment shine ake cewa discretional punishment shine ta'zir wani abu da alkali shi zai gani saboda rashin nassi yayi amfani da abinda zai koye sai cire hularka a cikin mutane ko aika shi ya je ya share kasuwa ko ya share masallaci kaga wannan babu nassi a kansa ko amma alkali ne zai wa mutum dan ya ladabtar da shi to wannan irin ladabin shi ake kira mene ta'ziri sai ce fa innahu la yujadilu anhu bi daf'i ma sadara minhu min al-khiyana kada yayi masa ayi jayayya da shi ko kada a bashi kariya ta hanyar wato tunkude abin da ya bayyana gare shi na al-khiyana aw bi daf'i ma tarattaba ala zalika ko a tunkuye a ce ai bai yi laifin ba ko kuma a je a samo masa hujjoji idan wani abu ne na kisa ko na ba a samo masa alibi a samo shaida cewa a lokacin ma da aka yi laifin yana wuri kaza da sauransu duk irin wannan kar a yi wannan in dai mutum mai laifi ne to kar ka zama masa lauya ka ba shi kariya bayan ku kana da yaƙinin cewa shi ne ya laifi kai Allah kyauta wasu yanzu alfaharinsu ma ke ya ƙare lokacin sai mu ƙara sanan gurin sai mu tashi ta 108 aw bi daf'i ma tarattaba ala zalika min al-uqubati ko atun kude uqubar shari'a da ta hau kansa shine al-uqubar shar'iyya sai ce inna allaha la yuhibbu man kana khawanan athima alla baya san duk mutumin da yake mai yawan yaudara kuma mai laifi ai kathirul khiyanati wal ithm shine mai yawan yaudara da laifi wa idan tafal hubbu in ku aka kore soyayya Allah ya ce baya san mutum sabata didduhu to kishiyar soyayya ku ta tabbata shine al-maqtu wal bughd cewa Allah yana kinsa shine gashi wa huwal bughd wa hadha kat-ta'lili lin-nahyi al-mutaqaddim wannan kamar bayanin sababin wancan hanin ne da aka yi na baya an fahimta tunda aka faɗa meye hujja domin ku Allah baya so ba kun ga ba a fadi lamut ta'lili ba an fadi hukunci wala tujadil anil ladina yaqtanuna anfusahum dan me saboda Allah baya san me yin haka ashe kenan rashin soyayya daga Allah mai ma'anarta kiyayya tana nan daga Allah zuwa ga wanda ya bada kariya ga mai laifi dan haka mutun ya ji tsoron Allah kada ya bada kariya ga wanda yayi laifi kuma shi ya san laifin ya aikata ya Allah ka tsare mu Allah ka tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah kuma ka kintsa mana samarin mu ka dora su akan tafarki kuma ka daidaita musu al'amarin su Allah ka karbi ayyukan mu na ibada wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk